aure aure yaro aure yaro yaudai aure yaro alhaji nasir rabi utublas angu da amarya gadi ta sa'ar mata sa'ar mata
amarya
angu
amarya
angu
amarya
angu amarya gadi ta sa'ar mata sa'ar mata yau dai burin ku ya cika ga dangin ku za su kai ku daka
daraja ta amarya ta haska
dan zaman ta ango ta dauka ta yarda kai na ka ba shakka
amarya amarya gunar gamshi amarya amarya ta yi kunshi ta ya dole ta domin shi ango zai mata rarrashi
amarya amarya yar lalle yau auren dai an kulle
ta ta dona ta ta more
za a raka ta gidan aure gidan aure
can za ta ta tayi
alhaji nasir rabi utublas ango da amarya gadi ta sa'ar mata sa'ar mata kuri na zubar da hawaye ga dangi daga da iyaye abokai har da kawaye sun zo za su raka ku
wanka ya budiki amarya da ango an yi biki haɗin nan ya yashe duk makiya sai dai su gushe
alhaji nasir rabi utublas ango da amarya gadi ta sa'ar mata sa'ar mata mamma ga mamma amarya
yar gatan mamma amaryar nan yar dangi ce
mamma ga mamma
ango dan gatan mamma dan gatan
Ajiya Hauwa ku ganta maman ango ce Ajiya ajiya mama Ajiya Hauwa
maman ango ce Allah ya ja kwana mama
Ajira bi Abubakar babur na kira dadi na
baban ango ne Allah ya ja ni san kwana
maman amarya da shigo taron bikin ta ne ajiya hawa mai wannan baitin ki ne an yi auren yayan ki ne ajiya mama maman amarya ajiya hawa alhaji nasir rabi utublas ango da amarya gadi ta sa'ar mata
sa'ar mata
Ubangida na musamman Ubangida gun ango baban mu ne shi ji gobe kun kira shi da bango ga kyauta da yawan ango gaban sai sanin zo sai sa in ke ta zo rabu Adamu Abubakar barzo president 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 ne
rabu Adamu Abubakar barzo
Group of University Nation
Group Adamu Abubakar Barzo
Waziran Hausawan Turai
Group Adamu Abubakar Barzo
Mutum na mutane ne shi dai
Group Adamu Abubakar Barzo
Group Adamu Abubakar Barzo Allah ya ja kwana ya fara dadin girma Alhaji Nasir Rabi utublas ango amarya gadi ta sa'ar mata
sa'ar mata
alhaji alinu ciyaman sagama hams na hange shi a taro
dole ne in je in gaisuwa na kara masa wa kainuwa
da shan Allah yake mai gida
gurin ango ban gida
yemi ne kyauta da yawa alhamdulillah sai godiya alhaji alinu huci aman
sagama hamza jinjina jinjina
alhaji nasir rabi utublas ango da amarya gadi ta sa'ar mata
sa'ar mata
alhaji umar alfuti ciyaman raura
gaban ka ne na tsugunna na gai da kai babana gamu da kai da amana bashi ka zo ta yi murna
alhaji umar alfuti
travel antos Allah ya karo girma
alhaji nasir rabi utublas ango da amarya gadi ta sa'ar mata
sa'ar mata
zuciyar alkhairi alhaji adamu duk alkhairi ya jana ta fadar ka irin kyawun halinka taimako aikinka kyauta aikinka aka fada da mutane gadan nasabar ka alhaji adamu duk alkhairi duk alkhairi
Allah ya dado girma
Amarya amarya gudar gamshi Amarya amarya ta yi kunshi ta ya dauka ta domi shi ango zai mata rarrashi
Amarya amarya yar lalle yau auren dai an kulle
ta ta dona ta more
za a raka ta gidan aure gidan aure
ta ta tare wanka ya bujiki amarya da ango an yi biki hadin nan yaya shi duk makiya sai dai su gushe
alhaji nasir rabi utublas ango da amarya gadi ta sa'ar mata
sa'ar mata.